بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. bayan haka ƴan uwa, ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala, wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta Lahadi. A yau muna ɗaya ga watan Jumadul Ula, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, tana da shekara 1446, wanda yake daidai da 3 ga watan 11 shekara ta 2024 miladiya. Wannan shine darasinmu na 13 a cikin wannan littafi na Kashfu Shubuhati fi Tauhid, wallafar fadilatu Sheikhul Imam Al-Mujaddid Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, Allah madaukakin sarki ya mishi rahama. A wannan majalisi mai albarka, masallacin da ke nan unguwar Laji Quarters a nan cikin garin Bauchi, darasinmu na baya mun tsaya kan shubha ta 11 da malam ya kawo mana a ta yadda suke bayani akan cewa wasu daga cikin malam yake mana bayani kan cewa wasu daga cikin mutane suna kafa hujja da cewa ai ya halatta a nema agaji da tallafi a wajen ɗan adam. Menene dalilin su? Shine ai mutane za su je neman agaji a wajen annabi Adam da annabi Nuhu da annabi Ibrahima da Musa da Isa a ran tashin alkiyama, kowanne daga cikinsu kuma ya bada uzuri cewa ba zai iya ba har a iso zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Kenan wannan ya nuna ashe neman agaji a wajen wani wanda ba Allah ba ai ba shirka bace, tunda sai da mutane suka shiga cikin matsatsi tukunna, da suka shiga cikin matsatsi sai suka fara neman agaji a wajen annabawa, bayan kuma kamata yayi su fara neman agaji a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Har malam ya faɗa mana cewa anan amsan da zamu bayar shine neman agajin mutum ko wani abu, abin halitta akan abin da yake da iko akai, wannan ba shirka bace. Kaga babu shakka duk wanda za a tambaye shi a filin alkiyama wane ne yafi dacewa a ce yana da matsayi a wajen Allah, ta yadda za a iya neman kusanci zuwa ga Allah ta hanyarsa, babu shakka dole mutum zai sako annabawa da manzanni a cikinsu. Wa ala ru'usihim ulul azmi minar rusuli. To kaga ashe neman agaji da aka je aka yi a wajensu, don me yasa aka nemi agaji a gurinsu? Shine tsammanin cewa suna da fuskar da za su je su yi magana ma Allah subhanahu wa ta'ala kuma a saurare su. To kaga kenan ashe amma abinda ake nema ɗin, agajin da ake neman a wajen Allah ne, amma kuma an bi ta hanyar su manzannin ne bisa tunanin cewa za su iya, kuma ba su iya ɗin ba. basu iya din ba sai wanda aka bashi izini aka bashi iko shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama an bashi dama a wannan rana kowa ya ci albarkacin sa aje yaje ya nema mu mutane ceto a gaba ga Allah a ranar tashin alkiyama a farfajiyar alkiyama ayi ma mutane hisabi dan wuta ya kama hanyar wuta dan aljanna ya kama hanyar sa ta aljanna wannan sai banzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to kaga kenan ashe wannan ba zai zama hujja da mutun zai nemi agaji a wajen wani a nan duniya ba wannan ba hujja bace to sai mallan yace ash-shubhatu thaniya 10 shubhata 12 yace walahum shubhatun ukhra suna da wata shubha da aka ji suna cewa wahiya qissatu ibrahima alaihi salatu wassalam wannan shubha ta su tace kissar annabi ibrahim alaihi salam lamma ulqiya finnar a lokacin da aka jefa annabi ibrahim a cikin wuta i'tarada lahu jibrilu fil hawa malaika jibrilu ya bujiro mu annabi ibrahim a cikin iska a lokacin da aka jefa shi a wuta lokacin da mu yayi wa mutanen sa wa'azi basu ji wa'azi ba ya kore su da dukkanin hujjoji na nassi da hankali sai suka ce qalu bunu lahu bunyanan fa alquhu fil jahim ku gina ku yi gini ku hura wuta a ciki ku lulla shi a ciki har ku huwan suru alihatakum in kuntum fa'ilin ku kona shi saboda ku taimaki allolinku daka lokacin da aka jefa shi a wuta annabi ibrahim alaihi salatu wassalam malaika jibrilu yazo ya same shi ya faqala sai ya ce da shi alaka haja shin kana da bukatun taimako kana da bukatun agaji faqala ibrahim alaihi salatu wassalam annabi ibrahim alaihi salatu wassalam sai ya ce da shi ama ilaika fala amma indai kai ne zaka bani agajin indai kai ne zaka taimake ni to bana bukata bana bukata wa amma ila Allah fa na'am amma indai a wajen Allah ne ina neman taimako ina neman agaji amma in a wajenka ne kai malaika jibrilu to ba mu bukata to qalu sai suka ce falau kanatil istighathatu bijibrilu shirkan inda neman agajin malaika jibrilu alaihi salatu wassalam shirka ce lam yu'ridha ala ibrahima da bi bujirar mu annabi ibrahima wannan neman taimakon ba inda a ce annabi ibrahima alaihi salatu wassalam ya nemi agajin malaika jibrilu shirka ce da tun farko ma malaika jibrilu ba zai fara cewa kana neman agaji a waje na ba da tun farko malaika jibrilu ba zai fara masa haka ba domin malaika jibrilu ai shine dan sakon da Allah yake aikowa cikin mala'iku ya turo ma manzanni da annabawansa sakon tauhidi din annabi ibrahim kuma alaihi salatu wassalam shine babban manzo in ka cire manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sannan in kana neman jagora a harkan tauhidi to annabi ibrahim duk inda ka ji za a bada kissan annabi ibrahim to za a yi magana ne akan kadaita Allah da bauta mallan sai ya ce to anan fal jawab amsan ita ce anna hadha min jinsi shibhatul ula cewa wannan amsar wannan shubhan da suka kawo yana da alaka da shubhan farko da muka ji fa inna jibrila arada alaihi an yanfa'ahu bi amrin yaqdiru alaihi malaika jibrilu ya bujirar masa da cewa zai taimake shi ne akan al'amarin da yana iyawa akan abun da zai iya fa innahu kama qala Allah fihi domin ai malaika jibrilu shine wanda Allah yake fadi game da shi yake cewa shi din shadidul quwa ne mai tsananin karfi ne shi alaihi salatu wassalam yana da karfi yana da tsananin karfi kaga mai karfi ai mai iya yiwa yana iya taimakon sa irin wannan yanayi akan abun da yana iyawa falau adina Allah lahu أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل إندا أче الله يا أمر تشي يتتريوتن دا أكا هورا دن أقونا النبي إبراهيم دا أبن دا كيكي ويدا وطن ندواسو da duk mutanen da ke kewaye da wutar ya dunkule su ya yi wurgi da su ya wurga su gabar koyan ma zai iya aikatawa zai saboda yana da wannan karfi din lokacin da Allah ya tashi halakar da mutanen annabi lotu ba shi aka turo ya ciccibi garin gaba dai sama da ita ba faja'alna 'aliyaha safilaha wa amdalna 'alayha hijaratan min sijjid shi aka ciccibo ya dauki garin yayi sama da garin gaba daya da ba wai a kwashe mutanen ba bukkukan kasan gaba daya bukkuko kasan tun daga tushen ta ya daga ta sama sannan ya kifa ta offside down to inda Allah ya bashi izini zai yi haka walau amarahu an yad'a ibrahima alayhi salam fi makanin ba'idin anhum la fa'al inda Allah ya umalce shi da ya dauki annabi ibrahima ya ajiye shi a wani waje nesa da inda suke da ya aikata haka walau amarahu an yarfa'ahu ila as-sama'i la fa'al inda Allah ya umarce shi yace ka dago annabi Ibrahim kai yo sama da shi da ya aikata haka ba an turo shi ya zo ya Isra'i da Miraji da manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama to kaga ai anan ma duk da akwai karin da wasu suke kawowa na ruwaya wanda Sheikh Nasiruddin Albani yace wannan karin bai da asali wato da'ifi ne shine da yace masa a wajen ka bana neman agaji sai wajen Allah sai yace to ka roki Allah mana sai yace wai sanin da Allah yayi da yanayin da nake ciki ya wadatar ba sai na roke shi ba wannan kari ne wanda bai da asali domin ko kai bawa an kana cikin matsi Allah ya san kana cikin matsin amma yace ka roke shi Allah ya san kana cikin talauci kana cikin yawa amma ya ce ka roke shi wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah ya ce ku roke ni zan amsa muku Allah bai ce ku yi shiru na sani zan amsa muku ba na sani eh amma ku roke ni roka rokon da zaka yi ba wai kana fada ma Allah yanayin da kake ciki bane a'a kana nuna tadarru'inka ne da neman agajinka da kaskantar da kanka a gaba ga Allah ba wai Allah bai san yanayin da kake ciki bane ba Allah bai san yanayin da kake ciki bane to kaga kenan annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya tabbatar da cewa a wannan yanayin wanda yake neman taimakon sa shine rabbul izzati wal jabarut shine ubangiji subhanahu wataala malam yace wa hadha in kana so ka fahimci wannan misali ka rajulin ghaniyin lahu malun kaseer kamar mutum ne mawadaci yana da dukiya mai yawa yara rajulan muhtajin sai ga ga wani mabukaci nan fa ya'ridu alayhi an yaqridahu sai ya bujirar masa cewa in kana ganin zaka iya me zai hana in baka bashin kudi naira kaza aw an yahbalahu shay'an yaqdi bihi hajata ko yace me zai hana in baka wani abu kyauta ka je ka biya bukatanka fa ya'ba zalika ar-rajulul muhtaj sai shi wannan mutumin mabukacin sai yake an ya akhuza sai yake karban wannan bashin ko kyautar da za a bashi wayasbir yayi hakuri hatta ya'tiyahu Allahu bi rizqin la minnata li fihi li ahad har Allah ya kawo masa arzikin da ba wanda yake sai ya masa gori akai arzikin da babu wanda yake da iko akai ba wanda yake da wata baiwa akan wannan arzikin to shine misalin abinda annabi Ibrahim ya faɗa ma malaika Jibril cewa a wajenka ban da bukata amma bukata a wajen Allah fa ina da ita to shine kamar wannan yace ma wannan mai arzikin bani da bukatar bashinka bani da bukatar kyautanka na sani cewa in lokacin da yi arziki yayi Allah zai bani koda baka bani ba Allah ya sa muna fahimta malam yace fa aina hadha min istighathati al-ibadati wa shirki law kanu yafqahu to ya za a yi ka hada wannan da neman agaji na ibada ko shirka inda a ce waɗannan mutane suna da fahimta ai ba za su hadu ba to neman agajin mutum akan abin da yana iyawa halal ne a musulunci, amma neman agajin mutum akan haƙƙin da na Allah ne shi kadai, wannan haramun ne. Shi yasa ko neman agaji da aka ce za a je a nema wato ceto wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a ran tashin alkiyama, kuma yaje yayi, wannan bai zama hujja na a roke shi a duniya ba, domin a roki ceto a wajen sa ran tashin alkiyama kuma yaje yayi a bashi dama, wannan haƙƙi ne da yana iyawa. Amma a yanzu a roke shi na ya fidda mutane daga matsatsi ko kunci ko masifa ko bala'i na rayuwa, wannan kuma haƙƙi ne da baya iyawa. Wannan haƙƙin Allah ne, ba haƙƙin manzon Allah bane sallallahu alaihi wa sallam. Ya kamata jama'a su dinga bambancewa, ko a kalmar shahada cewa aka yi la ilaha illallah muhammadun rasulullah, la ilaha illallah ay la ma'budu bihaqqin illallah, ba abun bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah. Duk wani abu na ibada, in dai sunan abun ibada ne, to na Allah ne shi kadai. Muhammadur rasulullah haqqinsa guda hudu: ta'atuhu fi ma amar, wa tasdiquhu fi ma akhbar, wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar, wa alla yu'bada Allah illa bima shara. Haƙƙin manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallama, shine abinda ya bada umarni a yi masa biyayya, abinda ya hani ko ya yi tsawa a kai a nisance shi, abinda ya bada labari a gaskata, sawa'ul labarin abinda ya wuce ne ko abinda zai zo nan gaba. Sannan kuma kar a bauta ma Allah sai bisa karantarwansa. Waɗannan abubuwa guda hudun to su ne za su baka full definition na menene kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da an ce maka menene kaunar manzon Allah, to shine ta'atuhu fi ma amara, wa tasdiquhu fi ma akhbar, wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar, wa alla yu'bada Allah illa bima shara. Wannan ita ce kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da Allah cewa ya kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Saboda haka a jama'a, ya kamata mutane mu dinga bambancewa haƙƙin Allah daban, haƙƙin manzon Allah daban, haƙƙin Allah a bauta masa, haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kaunace shi, a so shi, a yi mishi biyayya, in yayi umarni a bi, in yayi hani a hanu, in ya bada labari a gaskata, kar a karɓa wata shari'a ta addini in ba ta hanyarsa ba. Wannan shine haƙƙin manzon Allah. Amma haƙƙin bauta da haƙƙin ibada da neman agaji a cikin matsi na rayuwa, wannan ba haƙƙin manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam. Kuma shi ma kanshi annabi bai taba karantar da a bashi wannan haƙin ba, annabi bai taba haka ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To shi yasa hatta abun da yake da aka je yana yawo a bakin mutane cewa wai ai kayan Allah yayi na annabi ne, komai na Allah na annabi ne, jama'a wannan lafazi ne na shirka. Ya kamata mutane su fahimce shi da kyau, lafazi ne na shirka. Jahilcin mutane yayi yawan da har wai an yi wannan maganan wai suna gani wai duk wanda ya raba tsakanin Allah da manzo wai kafiri ne. Dama yanzu jama'a Allah da manzo abu ɗaya ne, Allah da manzo ɗaya ne, shi ba Allah mahalicci ne, shi kuma manzo Allah bawa ne shi. To ya za a yi da mahalicci da khaliqu da makhluq su zama ɗaya? Ta yaya? Ta yaya? Duk darajar manzon Allah ɗin nan sallallahu alaihi wasallama, duk matsayin annabi Muhammadu, duk darajar da yake da shi a wajen Allah, bata fitar da shi daga matsayinsa na bawan Allah ba. Da haka ba a bauta mishi, domin bawa bayi bauta ma bawa, bawa yana bauta wa mahalicci ne. Domin inda annabi ana bauta masa, to da ba zai bauta ma Allah ba, shi ma sai bauta ma kansa, saboda shi ma abin bauta ne. Amma kasantuwar shi ba abin bauta ba ne, wannan ya sa shi ma yake bauta ma Allah, wannan ya sa yake bauta ma Allah shi ma. Saboda haka sama da ƙasa ba wanda yake da haƙƙin a bauta masa in ba Allah ba. Allah shi kadai ne ya cancanci bauta, ba wanda ya cancanci bauta in ba Allah ba. To wai wannan shi ne wai abin da an ce wai ka ji wani, saboda jahilci wai mutum ya ce wai duk tauhidin da ya nuna maka wulakanta manzon Allah, wai yanzu wannan tauhidin wai shine wulakanta manzon Allah, wai wannan wai shine wulakanta manzon Allah صلى الله عليه واله وسلم wannan tauhidin wai tauhidi ne da koya maka wulakanta annabi girmama annabi ne shine saukar da shi a matsayin da Allah ya ajiye shi annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana wasu cikin sahabbai suka zo suna cewa ya khairana wa ibn khairina wa ya sayyidana wa ibn sayyidina kalmar as-sayyidu a larabci tana iya daukar ma'anan shugaba tana iya daukar ma'anar ubangiji su sahabbai sun ce ya sayyidana suna nufin ya shugaban mu amma annabi ya taka musu burki yace Allahu was-sayyid Allah shine as-sayyidu annabi bai dubi cewa ma'anar su suna nufin shugaba ba yace Allah shine sayyid shine ubangiji Allah shine ubangiji saboda haka duk inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga cewa za a hada shi da Allah to tunda wurwuri yana taka burki annabi da kansa yace la taburulu kama aburatin nasara almasih ibn maryam annabi yace kar ku azuzuta ni kar ku zugubuta ni ku ziga ni ku wucar da ni matsayin da ban kai ba kamar yadda nasara kristoci suka yi ma annabi isa danna na maryama annabi yace ku saurara ku ji innama ana abdu iyaka ni bawa ne ni in kuna son burge ni faqulu abdullahi wa rasuluhu ku ce mun bawan Allah manzon Allah wannan shine inda Allah ya tsaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma annabi shine inda ya tsaida kansa saboda haka ba a neman agajin kowa in ba Allah ba tabaraka wataala malam yace wal yaktimul kalama insha Allah ta'ala bi mas'alatin azimatin muhimmatin jiddan tufhamu mimma taqaddam malam yace bari mu cika ce maganar mu in Allah ya so da wata mas'ala mai girma mai muhimmanci wanda zaka iya fahimtar ta daga bayanan da suka gabata walakin nufridu laha alkalam sai dai zamu kebance ta mu mata magana daban li izami sha'niha saboda girman matsayin ta wali kathratil ghalat fiha saboda kuma wato yawan rudani da mutane suke fadawa a ciki fa naqulu sai mu ce la khilafa anna tawhida la budda an yakuna bil qalbi wal lisani wal amal babu sabani a wajen malamai cewa in dai zaka yi tauhidi to dole tauhidin nan ya zama a yi shi da zuciya na farko kenan ka kadaita bautan Allah a zuciyarka shi kadai sannan a yi shi da harshe sannan kuma a yi shi da gabai ka kudinci a zuciya ka fulta da harshenka sannan gabanka su nuna cewa wannan shine abin da kake nufi wala khilafa فإن اختل شيء من هذا idan aka sama wato zaniya ko aka sama wato tasgaro a ɗaya daga cikin waɗannan ko a zuciya ko a harshe ko a gabbai lam yakunir rajulu musliman to mutum ba zai zama musulmi ba fa in arafa tauhida wa lam ya'mal bihi in ya san tauhidi kuma bai yi aiki da tauhidi ba fa huwa kafirun mu'anidun ka fir'aun wa iblis wa amsalihima to ya zama kafiri mai taurin kai mai dogewa akan kafulci kafulcin sa ɗaya da fir'auna da iblisa da iblis da makamantansu saboda ai da fir'auna da iblis ai duk sun san tauhidi iblis ai ya san tauhidi ya san Allah shine abin bauta shi kadai fir'auna ai ya sani wajahadu biha wastaqanatha anfusuhum zulman wa uluwa Allah ta'ala ya ce suna jayayya da tauhidi amma zukatansu suna tabbatar musu fa da cewa tauhidin nan fa shine gaskiya amma me ya hana su su bi Allah ya ce zulman saboda zalunci zaluntan kansu wa uluwan da girman kai wa hadha yaghlidu fihi kathirun minan nas malam ya ce wannan da yawa daga cikin mutane suna ruduwa a wannan babin yaquluna zaka ji suna cewa hadha haqqun, wannan gaskiya ce, wa nahnu nafhamu hadha, ai mun fahimci wannan, wa nashhadu annahu alhaq, mu ma mun shaida cewa hakan ita ce gaskiya, walakin la naqdiru an naf'alahu, sai dai ba za mu samu damar aikata haka ba, amma dai mun gamsu cewa hakan ita ce gaskiya, wala yajuzu inda ahli baladina illa man wafaqahum, babu wanda wato wala yajuzu inda ahli baladina illa man wafaqahu, ba wanda zai sama wannan abun ba zai yiwu ba, ba zai dace da mutanen garin mu ba, sai abin da ya dace da su, wato wala yajuzu inda ahli baladina, ba abin da ke yiwuwa a yi a garin mu illa man wafaqahu, sai wanda ya dace da ra'ayin su, mu garin mu mu in yi nawajadna a ba anani, duk wanda bai dace da ra'ayin su ba to ba zai yiwu a yi wannan addini a garin mu ba, wa ghayru dhalika min al'adhar, da wasu cikin uzurori marasa amfani, wa lam yadil almiskin anna ghaliba immatil a'immatil kufri ya'rifuna alhaqa, malam yace wannan miskinin bai sani ba cewa mafiya yawa daga cikin jagororin kafirci sun san gaskiya, walam yatrukuhu illa li shay'in min al'adhar, amma basu bar kafulcin ba sai da wani abu na uzuri, kama qala ta'ala, kamar yadda Allah ta'ala yace ishtaraw bi ayati llahi thamanan qalila, wato malam yace bai fahimci cewa hatta jagororin kafirci sun san gaskiya, amma abun da yasa suka bar gaskiya menene, shine wani irin wannan uzurin da yake kawowa, kamar me Allah yace ishtaraw bi ayati llahi thamanan qalila, sun saida ayoyin Allah an ba su farashi dan kadan, kaga yanzu uzurin su kenan, uzurin su shine talauci, saboda haka sun yafe imani saboda samu duniya, amma wannan ai ba zai zama uzuri wa mutum ba, wa ghayri dhalika min al-ayat, da makamantan haka cikin ayoyi ka qaulihi, kamar fadin Allah da yace ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu, Allah ta'ala yace wadanda muka ba su littafi, alladhina atainahumul kitaba, wadanda muka ba su littafi ya'rifunahu, sun san alqur'ani ciki da waje, sun san annabi Muhammadu gaskiya ne sallallahu alaihi wa sallama, kama ya'rifuna abna'ahum, kamar yadda suka san ƴaƴan cikin su, kaga dai ana neman da kai mai sanin kwakwaf shine dan da ka haifa, to Allah ya ce sun san qur'ani, sun san annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama irin yadda suka san ƴaƴan cikin su, Abdullahi ibn Salami yace mun san annabi sama da yadda muka san ƴaƴan cikin mu, domin ƴaƴan cikin mu sai bayan ka haife shi kake sanin shi, shi ko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam tun kafin a haife shi ma mun san waye shi, domin Allah ya faɗa mana alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-taurati wal injil, sunan annabi da siffofin sa yana nan a rubuce a cikin at-taurati da injila, ya amuruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuhallimu 'alayhim al-khaba'itha wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim, sunan annabi da siffofin sa suna rubuce a cikin at-taurati da injila, ba ma shi ba har sahabban sa ma akwai sunayen su a cikin at-taurati da injila, zalika mathaluhum fi at-taura wa mathaluhum fil injil ka zar'in akhraja shatahu ila akhir al-aya, malam yace famin fa in amila bit tauhid zahiran amalan zahiran, idan mutum kuma yayi aiki da tauhidi, yanzu mun ji in mutum ya san tauhidi bai yi aiki da shi ba yana nan a kafiri, ya san cewa Allah shine kadai abun bauta amma kuma bai bauta mu Allah shi kadai ba, to har yanzu nan shi kafiri, fa in amila bit tauhid, idan yayi aiki da tauhidi amalan zahiran, yayi aiki da tauhidi a zahiri, wa huwa la yafhamu amma bai fahimci tauhidi yake yi ba, aw la ya'taqiduhu bi qalbihi, ko kuma bai kudilci hakan a zuciyarsa ba, fa huwa munafiq, to wannan ya zama munafiki kenan, wa huwa sharrun min al-kafir al-khalis, ya fi sharri sama da tsantsan kafiri, innal munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nar, Allah ya ce lallai munafikai ran al-kiyama suna can mataki na can kasa na wuta, can kasa suna kasa da kafirai, wa hadhihi al-mas'ala, malam yace kaga wannan mas'alar mas'alatun kabiratun tawila,
mas'ala ce mai girma mai tsayi tubayyinu laka idza ta'ammaltaha fi alsinatin nas za ta bayyana maka idan ka fahimci yadda mutane suke fulta ta a harsunan su tara man ya'rifu alhaqqa wa yatruku al'amala bihi zaka ga mutum wanda ya san gaskiya amma ba zai aiki da ita ba li khawfi naqsi dunya saboda yana tsoron tawaya ko na kasa a wata harkansa ta duniya au jahil ko wani matsayi da yake nema na siyasa ko wani matsayi a wata ma'aikata ya san gaskiya amma ba zai bi ba au madarati ko kuma yana tsoron zai je ya dawo abinda zai kai komo watara man ya'malu bihi zahiran la batinan ko kuma kaga mutum yana aiki da gaskiya din amma yana aiki da shi ne a bayyane amma kuma a cikin zuciyarsa babu gaskiya a ciki fa idza sa'altahu amma ya'taqidu biqalbihi in ka tambaye shi me ya kudulce a zuciyarsa fa idza huwa la ya'rifu sai ga ma bai ma san ma me ya kudulce a zuciya ba shi dai kawai ya taso ne ya ga a garin su kawai ga irin addinin da yake shi ma ya dauro akai walakin malam yace sai dai alayka bi fahmi ayataini min kitabillah ya kamata ka fahimci wasu ayoyi guda biyu daga littafin Allah ulahuma aya ta farko ma taqaddama min qawlihi ta'ala abinda ya gabata mun wuce ta a baya na fadin Allah da yace la ta'taziru qad kafaltum ba'da imanikum Allah yace kar ma ku bada hanzari domin kun riga kun kafulta bayan kun yi imani fa idza tahaqqaqta anna ba'da as-sahabati alladhina ghazaw ar-ruma ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam kafaru bi sababi kalimatin qaluha ala wajhi al-mazh wal-la'ib idan ka fahimci cewa wasu daga cikin sahabban da suka je yakin rum tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kafirta saboda wata kalman da suka fada suka rayi cewa a bisa wasa ne da wargi kawai da din jin dadi da dadin tadi ayi dariya amma Allah ya ce kun kafulta bayan kun imani tubayyinu laka tabayyana laka annal ladhi yatakallamu bil kufr zaka fahimci cewa ashe wanda yake furta kalmomin kafulci aw ya'malu bihi khawfan min naqsi mali ko yake aiki da kafulci saboda tsoron tawayan dukiya aw jahin ko matsayi aw madaratin li ahadin ko kuma yana tsoron abinda zai kai komo tsakanin shi da wani ko samun matsayi a wajen wani a azamu mimman takallama bi kalimatin yamzahu biha ya fi girman laifi sama da wanda ya faɗi kalma yana mai wasa shi wannan ya faɗa ne kawai a yi dariya a wuce shi wannan damuwansa kar wani abu na dukiya ya kubuce masa kar wani abu na matsayi ya kubuce masa kar matsayin da yake da shi a wajen wani ya kubuce masa dan haka akan wannan ya bar gaskiya to wannan ashe ya fi wancan sharri ashe shi ya fi cancanta da ya zama kafiri sama da wannan wal ayatu thaniya aya ta biyu qauluhu ta'ala ita ce fadin Allah madaukakin sarki da yace man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman Allah ta'ala yace wanda ya kafulce ma Allah bayan yayi imani sai Allah ya kawo kalmatul i'tiraf interruptive statement yace illa man ukriha sai wanda aka tilasta masa yanzu Allah zai fadi ina hukuncin wanda ya yirda bayan yayi imani to kafin a fadi hukuncin sai Allah yace akwai uzuri illa man ukriha sai dai wanda aka tilasta masa dole ba yanda ya iya amma wa qalbuhu mutma'innun bil iman zuciyarsa tana cike da imani to wannan shi banda shi a wancan hukuncin amma sai Allah ya ce walakin man sharaha bil kufri sadran amma wanda zuciyarsa ta cika da kafirci yasa yayi ridda bayan yayi imani to wannan fa alaihim ghadabun min Allah fushin Allah ya tabbata akan su walahum azabun azim da kuma azaba mai girma falam ya'zadillahu min haula babu wanda Allah ya bashi uzuri a wannan wajen illa man ukriha sai wanda aka tilasta masa ma'a kauni qalbihi mutma'innan bil iman tare da cewa zuciyarsa na cike da imani ba yadda ya iya dole aka tilasta masa kamar yadda aka yi ma Ammar ibn Yasir aka tilasta masa ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo yana kuka yana faɗa ma annabi annabi ya ce masa in adu fa'ud in sun saki tarika ka saki babu komai ai zuciyarka a lokacin da kake faɗin haka amma zuciyarka tana ta farfasa kana jin ba dadi wa amma ghairu hadha amma wanda ba wannan ba faqad kafara ba'da imanihi to in yayi haka ya kafulta bayan imani sawa'un fa'alahu khawfan yayi hakan ne saboda tsoro sawa'un fa'alahu khawfan aw madaratin aw mashahatin biwadnihi aw ahlihi aw ashiratihi aw malihi aw fa'alahu ala wajhi almazhi sawa'un ya aikata hakan ne saboda tsoro ko kuma saboda tsoran kar ya bar kar a kore shi daga garin su inda yake ko kuma tsoran kar a raba shi da iyalansa ko danginsa ko dukiyansa ko kuma ya faɗi hakan ne a bisa fuskan wasa da wargi aw li ghairi zalika min al-aghrab ko wani abu cikin uzurori wanda suke ba karbabbun uzurori ba na ruduwa awil illa al-mukrah sai dai wanda aka tilasta masa wal ayatu tadullu ala hadha min jihatayn wannan ayan zata mana bayani akan haka ta fuskoki guda biyu al-ula fuska ta farko da Allah ya ce illa man ukriha sai wanda aka tilasta masa falam yastafni Allahu illa al-mukrah Allah bai togace kowa ba sai wanda aka mai tilas wa ma'lumun anna al-insana la yukrahu illa 'ala al-amal ai abu ne sananne cewa dan adam ba a tilasta masa sai akan aiki awil kalam ko kuma a tilasta mai yayi magana ana iya tilasta masa yayi aiki ko a tilasta masa yayi magana amma aqidatul qalbi fala yukrahu ahadun 'alaiha amma aqidar zuci ba a iya tilasta ma mutum ba a tilasta ma mutum ana da iya tilasta masa yayi kafulci a zahiri amma ba a iya tilasta masa yayi kafulci a zuciyarsa haka daga sanda yaji ya fara son kafulcin to ya fita kenan ya tashi daga cikin illa man ukriya yanzu ya koma walakin man sharaha bil kufri sadara yanzu kafulci ya cika zuciyarsa kafulci yanzu ya cika zuciyarsa irin yadda ai a bature yake cewa ne you can force the host to the river but you can't force it to drink water kana iya tilasta ma doki ya je ya tsaya a bakin ruwa ya tsaya amma baka shi ka tilasta shi ya sha ruwa ba baka isa ba to irin abinda za a yi maka kenan ana iya tilasta maka a ce maka kai kafulci a zahiri amma ba isa a tilasta maka kafulce ma Allah a zuciya ba duk wanda ya kafulce ma Allah a zuciya to zuciyarsa ce ta gamsu da kafulcin ya kafulci zuciyarsa ce wa thaniya fuska ta biyu qauluhu ta'ala fadin Allah ta'ala da yace zalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'ala al-akhirah da Allah yayi bayani akan waɗanda zai musu azaba bayan sun yi kafirci bayan imani sai Allah ya ce dalili shine sun fifita duniya akan lahira sun so duniya akan lahira fasarraha anna hadha al-kufra wal 'adhab lam yakun bi sababi al-i'tiqad aw al-jahl aw al-bughd lid-din aw mahabbati al-kufr wa innama sababuhu anna lahu fi dhalika hazzan min huzuri ad-dunya fa atharahu ala ad-din malan yace fasarraha sai Allah yayi bayani a fili anna hadha al-kufra cewa wannan kafulcin da suka yi wal azaba da kuma azabal da Allah zai musu lam yakun bi sababi al-i'tiqad ba wai da sababin abinda ko suka kudilce a zuciya bane ba shi ya jara sai Allah zai musu azaba ba aw al-jahl ba jahilci ne jawo hakan ba aw al-bughd lid-din ba wai addinin ne ba sa so ba aw mahabbatil kufr ba kaunar kafirci ne ja suka kafulta kuma suka samu azabar Allah ba wa inna ma sababuhu sababin da ya jawo musu haka shine mutun ne aka bijirar masa ga addini ga kafirci sai ya fahimci cewa anna lahu fi dhalika hazzan min huzuzid dunya sai ya fahimci fa a kafircin nan akwai wani rabon duniya da zai samu fa atharahu alati sai fifita son duniya akan addini wannan ya ja masa har yayi ridda ya kuma gamu da azabar Allah to duk inda zama ka ji Allah ya soki mutum akan son duniya to yana sukar sa ne akan fifita duniya akan lahira wailul mushrikin alladhina yastahibbuna alhayata ad-dunya ala al-akhirah wanda suke fifita rayuwar duniya akan lahira bal tu'thiruna alhayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa fifita duniya akan lahira inna haula'i yuhibbuna al'ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila mutun ya zama yana son mai gaggawa yana son duniya akan lahira to wannan shine inda Allah yake zargin mutun amma mutun ya zama yana son duniya yana son dukiya wannan halitta ce ta dan adam innal insana li rabbihi lakanut wa innahu ala zalika la shahid wa innahu li hubbil khair la shadid dan adam mai son dukiya ne shi amma ya zama an ce ga dukiya ga lahira sai ya zabi dukiya ya bar lahira ga addini ga dukiya ya zabi dukiya ya bar addini to anan ne Allah yake sukan sa ya fada cikin ulaiikal ladina ishtaraw alhayata ad-dunya bil akhirah ya bada lahira ya karba duniya ulaiikal ladina ishtaraw ad-dalalata bil huda wal azaba bil maghfira Allah yace wadannan sune wadanda suka yi musayi suka karbi bata suka bada shiriya suka karbi wato azaba suka mika gafara suka yafi azaba suka karbi suka yafi gafara suka karbi azaba Allah yace fama asbarahum alanna me hakurin su da juriyar su akan wuta wani irin juriya suke da shi wani irin hakuri mutun yake da shi za a zo a ce masa ga duniya nan ga kuma addini amma ya dauki duniya ya kama hanyar wuta Allah yace wani irin fata kake da shi ne kan mai iya jura wahala da har kake iya jura azabar wuta fama asbarhum ala nar wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam Allah madaukakin sarki shine mafi sani walhamdulillahi rabbil alamin jinjina da yabo da godiya su kada tabbata ga Allah ubangijin talikai wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Allah ya dadin tsira da aminci ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da iyalansa da sahabbansa baki daya to jama'a wannan shine karshen wannan littafi na kashfu shubuhat muna fatan abinda muka karanta daidai a cikin sa Allah ya batara mu cikin lada inda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana Allah ya gafarta mana Allah ya tabbatar da mu akan tauhidi ya tsare mu daga shirka ya mana albarka baki daya wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب Oh, I mean.